From other friends he might have a turn in. Just like this dog who can no longer walk, talk, or think, so and so will no longer be able to walk, talk, or think about other agility competitions, but me.
da 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 da